DW taba kalashi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da saduwa a wannan lokaci cikin shirin taba kalashi, shirin da gidan Radio DW House dake a birnin Bonn a Jamus ke kawo muku a duk makon Allah. A shirin na yau za mu mai da hankali ne kan yadda gwamnatin jihar Edo ta tashi haikan wajen bunƙasa harkokin ilimi a makarantun gwamnati a jihar da sautari gwamnatoci a Najeriya kan yi watsi da su. Kuma shirin na yau za ku kasance tare da ni Muhammad Bello, wakilin na DW Hausa a yankin Niger Delta. Gandai yadda kafofin duniya suka hango kokarin na gwamnatin jihar ta Edo tare da Yabawa, da kuma cewar sakamako mai kyau ya fara samuwa tsarin da jihar da Edo din ta bujiro da shi, yasa ne tattaki har jihar ta Edo don gani wa idanu irin nasarori da ake samu a yunkurin gwamnatin jihar na farfado da ilimin.
Ilimi dai an tabbatar gishiri ne na rayuwa, kuma shi ne ginshikin cigaban dukkanin wata al'umma a ko'ina take a duniya. Ba wani sabon labari ba ne cewar bunƙasa harkokin ilimi, musamman na zamani, kama daga tabbatar da warewa fannin na ilimi kasafin kuɗi na shekara-shekara da ƙasa kan yi kamar yadda doka ta umurta da kuma Majalisar Ɗinkin Duniya ta fayyace ƙarara, zuwa kuma bin diddigin harkokin na ilimi domin ganin cewar yana tafiya ka'in dina'in. Al'amari ne da yake gagarar kundila tsawon lokaci, musamman ma a tsukin ƙasashe masu tasowa.
Wani al'amari dai mai daɗin ji na game da yadda za a yi har wata gwamnati ta wayoyo ta tallafa harkokin na ilimi da ke cigaba da durƙushewa, musamman ma a tarayyar Najeriya, da har hakan ya kai ga jan hankulan wasu kafofi na duniya suna son barka tare da jinjina. Shi ne na yadda gwamnatin jihar Edo da ke Najeriya, bisa jagorancin gwamnanta Chief Godwin Obaseki, ba tare da saka siyasa ba, yayi wani yunkuri na musamman don tallafar harkokin na ilimin makarantun gwamnati, musamman ma a matakin primary a jihar tasa, ta yadda 'yan talaka da tuni kusan a ko'ina a Najeriya suka rasa samun ilimi mai inganci daga tushe ɗin sakamakon riƙon sakainar kashi da ake yi wa fannin na ilimin waɗannan makarantu, inda yanzu gwamna Obaseki ɗin ya ce hakan ba za ta yiwu ba. Kuma kan haka ne da kamawar su mulkin jihar bai wata ba ya fara kiran taron masu ruwa da tsaki kan harkokin ilimi a jihar, taron kuma da ya kai ga shata jadawalin farfado da harkokin na ilimi.
Mai magana da yawun gwamnan jihar ta Edo Mr. Osagi cewa yayi kafin kaiwa ga nasara farfado da ilimi sai akwai matakin rage yawan barnar kuɗaɗen hukuma.
That is very simple and that is prudent management of resources. This is what
yace duk da aikace-aikacen raya ƙasa da muke gudanarwa, mun tashi haikan wajen zuba kuɗi sosai a harkokin na ilimi a jihar. Kuma kafin cimma nasarori a fannoni biyu ɗin, akwai buƙatar kashe kuɗaɗe a inda suka kamata kaɗai.
For any state to achieve its potential resources has, you have to manage your resources very prudently.
Matakan da yadda gwamnatin ta Edo ta ɗauka sun hada da fara tantance adadin malaman da take da su ta fannin inganci, tare kuma da shirya musu wani taron farkarwa game da ƙarin ilimin tunkarar sabon tsarin da Edo ɗin za ta bi don farfado da ilimin, da suka rada suna Edo Best, wato Edo Basic Education Sector Transformation a Turanci.
A tsakiyar watan Yuni na shekarar 2019 akwai kimanin malaman makarantun firamare 12,000 da aka sake basu wani ƙwarya-ƙwaryar horon koyarwa a tsarin na Edo Best. Shirin na Edo Best dai yanzu zai yi shekara guda kenan tun fara shi, kuma tuni kafin kaiwa shekara ɗaya ɗin duniya ta fara shaida ingancinsa wajen fara fidda sakamako mai kyau. Dr. Osa Oviawe ita ce shugaban hukumar bunƙasa ilimin firamare a jihar ta Edo.
Edo Best is the brainchild of our governor, His Excellency Governor Godwin Obaseki, who is the governor of
Edo. Ta ce shirin farfaɗo da ilimi na tsarin Edo Best na ɗaya daga cikin manufofin gwamnanmu na Edo, Mr. Godwin Obaseki, kuma rantsar da shi ke da wuya sai nan da nan ya haɗa taron masu ruwa da tsaki a kan harkokin ilimi a jihar. Kuma manufar gwamnan shi ne cewa a tabbatar da ganin ilimi a musamman mataki na farko ya inganta.
The vision of Mr. Governor is really to ensure that the foundation of education is solid.
Shirin ta ba kalashe al'adu yake nufi, sai ba mu garzayo, al'adu na al'umma a ko'ina suke, sai ba mu garzayo, da kun saya
Dama dai gwamnatin ta Edo ta nuna cewar ba su da tunanin samun barar gurbi a jerin dubban malaman makarantu na primary da suke da su tintini a fadin jihar. Illa dai gwamnatoci da suka ringa watsi da su da ma harkokin na ilimi, sai dai yanzu bisa ga wayewar da gwamnati ta yi musamman ta wannan lokaci da Godwin Obaseki ke jagoranci don fara taka rawar da ta kamata ta fannin na ilimin makarantun na gwamnati, inda kuma su ma malaman yanzu suka ga lalle gwamnati ta yunkuro da gaske wajen tallafar tasu da kuma tabbatar da samar da kayayyakin aikin da suka kamata. Don haka yanzu su ma sun zage don taka rawar da ta kamata, kuma hakan yanzu ya sa ilimin na makarantun gwamnati a jihar yana farfadowa.
Since the beginning of this program, everything has really changed.
Tace tun bayan kaddamar da shirin na Edo Best, al'amura suka fara sauyawa. Daliban mu na samun ilimi mai inganci, suna iya magana da turanci sosai a yanzu. Kowa yana yabawa mu kanmu malaman. An ba mu horon tafi da sabon tsarin, kuma idan ka kalli ajujuwan mu duk an gyara su. Kuma yanzu iyaye na cire ƴaƴan su daga makarantan kuɗi, suna dawowa da su makarantan gwamnati. Don haka a yanzu muna samun ƙaruwan yara a makarantun mu.
Since the session of Edo Best, we have witnessed increase in enrollment of children to the school.
Tsarin da Edo Best mai nufin bunƙasa ilimin makarantun gwamnati daga matakin primary musamman a jihar ta Edo, tun ya samar da kananan kwamfutoci wato laptops da kuma ke kunshe da dukkanin wani tsari na koyarwa, kama daga curriculum da syllabus wato tsarin darussa da lesson plan wato tsarin koyarwa da dai sauransu. Kuma tuni an rarrabawa duka malaman, don haka aikin da malami zai yi kawai shine bi daki-dakin tsarin da ke cikin kwamfuta yayin da yake aji. Kuma wannan kwamfuta an nunar an jona ta da internet, wanda hakan ma ta sa take nuna wala Allah malami ya shiga aji ko a'a. Hatta ma dai gwamnan jihar da kansa ga iya bin diddigin halin da ake ciki ta kafar internet din in har ya so a kuma kowane lokaci.
Wata Madam Alice, shugabar makarantar primary ta Adesuwa ce a Benin din, da kuma ta tabbatar cewa yanzu sun yi sallama da koyarwar gargajiya face fa ta zamani ta amfani da kwamfuta.
Ta ce mun ga bambanci a tsarin yadda muke koyarwa, domin a da sai ka shirya tsarin koyarwa da dai sauransu, amma a yanzu komai na cikin kwamfuta.
But presently we have a digital teaching.
To tunda dai batun tallafar harkokin ilimi ake amma a jihar Edo, da yake wa dan tabo irin yadda harkokin na ilimi ke a cikin yanayi na walagigi kuma a kasar ta Najeriya. Domin kusan in banda yanzu da gwamnatin ta Edo ta yunkuro domin tallafar harkokin ilimi a jihar ta, za a iya cewar kusan ko ina a Najeriya rikon sakainar kashi ake harkokin na ilimi, musamman ma na fannin makarantun gwamnati. A wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin ilimi a Najeriya na ANCOPS da aka gudanar a jihar Rivers a baya, na taɓa tattaunawa da wata jami'ar ilimi da ta halarci wannan taro mai suna Malama Kaltume Edi Abubakar, inda kuma ta fayyace min yadda al'amuran na ilimin makarantun gwamnati suke taɓarɓarewa. Kuma daga dukkan alamu babu wani abu da ya sauya har kawai yau din nan.
Siyasa ta zo ta lalata mana karatu. Ko a kasashen da suka ci gaba a duniya ba yanda ake free education. Amma wannan abubuwa da aka fito free education ma yana kawo matsaloli a cikin abinan. Education sai an saka mata kudin da za ta kula da malaman, ta kula da ɗaliban. Ai polishing yaran yanda za su zama wani abu a rayuwarsu.
Inda yanzu dai ake samun sauye-sauyen al'amuran harkokin na ilimi da kuma ya ɗau turbar farfadowa tare da bunƙasa a wato jihar ta Edo. Wata yarinya yar aji biyu na primary ta uwa a Benin din mai suna Shula Mai ta iya bayyana min burinta na rayuwa da turanci, wanda kuma a da hakan bai yi wa.
I want to become a doctor because
tace ina son na zamo likita don in kula da mahaifiyata da ƴan uwana in ba su da lafiya.
If my mother is ill, I can help her or my family.
To jama'a masu sauraro, a nan wannan shiri na tabaka lashe zai daga aya, kuma maimakon daukacin abokan aiki da aka ji muryoyinsu, ni Muhammad Bello da na shirya na kuma gabatar, nake cewa ku zama lafiya sai kuma wani lokaci in Allah ya saki sadamu.